Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da laifin murar zamani dauke da labarin yadda take wakana a kotun shari'ar musulunci dake zamanta a garin Ungogo inda a daidai wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto ya kasance kotun ta karbi kararraki daban-daban da suke gabanta to amma wani dalili da ya sha karfin kotun ko ince ya sha kanta mai shari'a bai samu damar zama ba inda aka daga shari'un amma dai wani abu da nayi karo da shi a wannan kotun shine yadda wata bazawara ta kai korafin mijinta gaban hukumar Hizba dake wannan karamar hukuma ta Ungogo sakamakon cikin sa da take dauke da shi kuma tsawon lokaci babu kudin rainan ciki babu kulawa sannan hannu guda kuma tai korafin cewa akwai kudadanta masu nauyi da iranta tun suna tare da sunan bashi yayi yan bukatu da hidindimu na yau da kullun amma kuma daga bisani ya sallame ta suka rabu dutse a hannun riga babu biyan bashin wadancan kudadan kuma babu kudin wannan rainan cikin sa da take dauke da shi tsawon lokaci kuma ita hukumar ta Hizba dake karamar hukumar Ungogon tai duk mai yiwuwa da kuma iya bakin kokarinta dan ganin ta gayyato shi a zo a zauna a ga yanda za a kamo bakin zaran a samu mafita ko a cimma matsaya amma hakan ya faskara domin dai yayi buris da ita takardar gayyatar hukumar Hizbar ya ki amsa kiran ya ki zuwa kuma kaurawan bai yayi layar zana yayi watsi da al'amuran hakan yasa hukumar Hizbar ta dauko ita wannan baiwa Allah ta kuma wuce mata gaba ta kawo ta wannan kotu ta shari'ar musulunci dake garin Ungogo domin ta shigar da kara alabashi ita kotu tunda ita ce uwa ita ce uba ita ce gaba da komai tunkon uwar daka sai ta duba abin da ida ce na shari'a ta yi dangane da wannan al'amari to yanzu haka dai ana ta batu ne na ganin an shigar da wannan kara kafin kuma a ga an sa mata ranar da za a saurare ta da ma gayyato shi wancan magidanci da yawa wato ainihin takardar gayyatar Hizba Buris domin ganin kuma a wannan karan shin ita kuma takardar gayyatan kotun ya za su wanye da ita a lokacin da aka mika masa na kuma yi kokarin yin tabin alli da ita wannan matar aure a da wanda yanzu ta riga ta zama bazawara to amma sai dai ta ce ba za ta iya magana ba saboda yanayin jikinta ba ta jin dadi ba kwari ba cikakkiyar lafiya abinka da mai juna biyu kuma babu isasshiyar kulawa hakan yasa bata iya bamu bayani ba amma dai zamu ci gaba da lekawa musamman al'amuran da suke faruwa koda a wannan kotun ta shari'ar musulunci dake Ungogon ko kuma takwaratta ta majistiri dake Ungogon domin mu ci gaba da duba mu kuma ka mai sauraro abinda muke ganin akwai fa'ida da alfanu duka dai da nufin ganin an gudu tare an tsira tare Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.